annabawa alayhi salatu wassalam duk aikin su gaba daya ibada ne, ba yanda za a yi wani aiki wanda yake ba ibada ba. Ba wai dan duk aikin nasu ana yi da nufin ibada ba, amma dan duk abin da suka yi suna shar'antawa ne gare mu. Shi yasa a baki ɗayan aikin su akwai isar da aikin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Cin abinci ja'izi ne, abu ne wanda yake jibilli ga kowa. Indai mutum ne ai yana bukatar ya ci abinci, wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum layakuluna da'am wa yamshuna fil aswaqi. Ai daman jibilla ce ta mutum cewa zai ci abinci. Ashe cin abinci ba ibada ba ce ko? To amma a haƙƙin su annabawa in sun ci abinci dan su bayyana mana ga yanda za mu ci ya zama ba mu laifi ba dangane da addini, ga abin da za mu ci ya zama ba mu laifi ba dangane da addini. Shi yasa duk aikin su ibada ne, aikin annabawa gaba ɗaya ibada ne, saboda aƙallin martabar sa ya zama isar da aike ne, nuna wa bayi ne ya za a yi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Ashe duk aikin annabawa a matsayin ibada yake, ba wai dan kowane aiki ibada ne ba, a'a, amma dan cewa aƙalla a ciki akwai isar da aike. To Abu Isa Tirmidhi yace hadisin nan na Jabir a wannan babi hadisi ne wanda yake kyakkyawa, amma kuma ta hanya ɗaya muka same shi. Da yace ta hanya ɗaya muka same shi a gane fa, ba wai yana nufin hadisin a gaba ɗayansa ba, domin a baya ai ya faɗa cewa hadisin ya zo daga Abu Qatada, ya zo daga Aisha, ya zo daga Ammar ibn Yasir. Amma yana nufin ta wajen shi Jabirin, in ta wajen Jabir ibn Abdullahi ne, to ta waje ɗaya aka karɓo shi. In ta wajen Jabir ibn Abdullahi ne, ta hanya ɗaya ne hadisin ya zo. Kuma wannan yana nuna mana cewa a tarifin Hassan, hadisin da yake Hassan, za a ce wannan hadisi kyakkyawa ne. To ko da wajen Tirmidhi ba wai gaba ɗaya kowane hadisi sharaɗinsa sai ya zo ta hanyoyi da yawa ba, tunda idan da a ce hadisin nan ya zo ta hanyoyi da yawa da ba zai ce garibin ba. Hadisin duk da ya ce garibin yana nufin in dai ta fuskar wannan isnadin ne ta hanya ɗaya aka same shi, amma kuma tare da haka ya ce Hassanu. Shi yasa wannan yasa aka yi wa ma mai baiƙuniya gyara. Mai baiƙuniya yanda yake faɗa a wajen tarifin hadisi wanda yake kyakkyawa shi ne cewa wal hasanul wato ma'rufu furqan wa gadat rijaluhu la sahihi tara. To malamai suka ce wannan magana ta sa da gyara kadan, abinda yafi da cewa zai yi wal hasanul hafifu rabdan iz gadat rijaluhu la sahihi tara, cewa zarar dai a ce wajen kiyayewar wani a cikin marwaitan kiyayewar ce bata kai ba, to shine ke sa hadisi ya sauko daga matsayin a ce sahihun ne zuwa matsayin a ce hasanun ne. To haƙiƙa Ibn Lahiyata ya ruwaito wannan hadisin, kuma wannan wani tsari ne a nan Tirmidhi ya kawo, wanda tunda muka fara dai ba mu gamu da irin wannan tsarin ba, kuma ba kasafai ma za a ga irin wannan tsarin ba. Ya zama isnadin hadisi ya fare shi daga tsakiya, bai kawo farkon ba, amma sai a ƙarshe kuma ya kawo farkon, wanda inda a ce daga tsakiyar isnadin ya fara, ya za a kira shi wajen malaman hadisi, za a ce hadisi ne wanda yake mu'allaki. Domin hadisi mu'allaki shi ne wanda wani abu daga a farkonsa ya zama ya babu, an shafe ɗaya daga cikin marwaitansa daga farko, kuma ko da zuwa ƙarshe ne sunansa mu'allaki. To amma wannan hadisin ba mu'allaki ba ne, saboda me a ƙarshe Tirmidhi zai faɗi isnadinsa zuwa Ibn Lahiyata. Ya ce hadisin nan Ibn Lahiyata ya ruwaito shi. Ibn Lahiyata wani malami ne mashhuri ƙwarai, masani a ilimin hadisi da fannoni da yawa da aka yi shi a Misra, yana cikin manyan malaman Misra. Illa iyaka a fannin hadisi akan ɗan yi suka game da ruwayarsa, saboda a ƙarshe littattafansa sun ƙone. Duk inda ya rubuta hadisansa sun ƙone, sai ya zama kuma wajen kiyayewarsa ashe bata kai yanda ake nema ba. Daga nan ne aka samu wasu abubuwa sun shiga hadisinsa, shi ya sa su malaman hadisi sukan yi kunci da cewa hadisinsa hadisi ne rarrauna. amma wasu sukan ce a hadisinsa indai ba ya zamo ya saba da wanda suka fi shi kiyayewa ba, ba za mu gaggawa cewa rarrauna ne ba, sai dai mu karbe shi a haka, sai dai mu karbe shi a haka, wato ba gaggarfa ne can yanda ake bukata ba, amma bai kai a ce za a kyale shi ba a yi aiki da shi ba. Ibn al-Hayati dai duk gabaɗayan malamai sun ga mukan cewa malami ne, masani ne, masani ne a fannoni da yawa, illa iyaka wannan abin da aka faɗa da ya same shi na wajen kiyaye wasa. To, ya ruwaito hadisin daga Abi Zubairi, daga Jabir, daga Kabi Qatadata, sai zamo a wannan ruwayar shi Jabir ɗin aka ce ya karɓa ne daga Abi Qatada. Abu Qatada ya ce ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin bawali alhali yana mai fuskantar alƙibla. To, a wannan ruwayar ta Ibn al-Hayati sai gashi ya ƙara Abu Qatadata bayan Jabiru, wadda ga ruwaya can da ta gabata a baya, wadda ita ba a ƙara Abu Qatada ba. To, irin wannan yana cikin abin da su malaman hadisi sukan kama shi Ibn al-Hayati da shi, a ga ga yanda abu ya zo, amma shi sai ya zo da shi da saɓani da yanda wasu suka zo da shi. To, kaga ya kawo isnadin anan, ya kawo isnadin nasa zuwa Ibn al-Hayati, ya karɓa ne daga wajen Utaybah ibn Sa'id, malamin nan mashuri babba wanda yana cikin manyan almajiran Imam Malik. Wato, shi Utaybah an haife shi rana da shekara 150, ya wafati mai 140, shi yasa ya rayu a duniya shekara 90, ya karɓa wajen Ibn al-Hayati din. To, hadisin da Jabir ibn Abdullahi ya ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kai tsaye shine ya ruwaito shi, ba Abu Qatada tsakaninsa da Annabi a ruwayar hadisin, to ya fi inganci daga hadisin nan na Ibn al-Hayati. Ibn al-Hayati din nan malaman hadisi da yawa suna ganin rauninsa. Yahya ibn Sa'id al-Qattan ya dangana Ibn al-Hayati zuwa rauni. Yahya ibn Sa'id a manyan malaman hadisi guda biyu ne. Akwai Yahya ibn Sa'id ma'a al-Ansari, malamin Imam Malik, wanda ya ruwaito hadisin innamal a'malu binniyati. Ya ruwaito daga Muhammad ibn Ibrahim al-Taymi, shi kuma daga Al-Qamatu, shi kuma daga Sayyidina Umar. To, shi wancan ya riga wannan wafati. Shi wancan malamin Imam Malik din ya wafati hijirana da 143, shi ko wannan sai bayanan da wajen shekara 17 wajen hijira ta 160 ya wafati. Shi Yahya ibn Sa'id al-Qattan, shi wannan sa'an Imam Malik ne, sai dai shi ya fi ƙarfi a fannin hadisi kawai, ba masanin fikihu ne can da za a kwatanta shi da Imam Malik ba, da shi da waninsa. Abinda ya sa suka raunana, suka yi kunci da cewa Abdullahi ibn al-Hayati yana da rauni dangane da kiyayewarsa ne. Na hau wata rana a kan ɗakin Hafsatu mata Annabi sallallahu alaihi wasallama, wato yaya shi Abdullahi ibn Umara. Sai na ga Annabi sallallahu alaihi wasallama yana biyan bukatarsa, yana tsuguno, yana mai fuskantar Sham, yana mai baiwa Ka'aba baya. A Madina, in ka fuskanci Sham, ka ba Ka'aba baya ne, saboda Sham tana arewa da Madina, Ka'aba tana kudu, shi yasa in dai zaka duba arewa ai ka ba kudu baya. To, yace daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana qara'ul haja, yana fuskantar Sham, ya baiwa Ka'aba baya.
Kala
Abu Isa Tirmidhi yace
hadha hadithun hasanun sahih,
wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce. Hadisin nan hadisi ne ingantacce wanda ma'abuta littattafan nan guda shida duk sun fidda shi, haka ma Imamu Ahmad ya fidda shi, shi yasa hadisi ne da Ibnu Hajar zai fada a cikin sa cewa rawahu sab'atu rawahu sab'atu marwayata bakwai sun ruwaito shi.
Babu ma da aka yi anil baula qa'iban,
to wannan babi ne za a yi bayani a cikin sa abin da yazo daga Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa yayi hani daga aibawali a tsaye.
Hadathana Ali ibn Hujr akhbarana Shariq an al-Bijdadi bin Shuraiq an abihi an Aisha qalat,
ya karbo daga Aisha. Aisha tace
man hadathakum anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu qa'iban
duk wanda ya fada muku cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana bawali daga tsaye, to ka ku gaskata shi. Maganar da ya fada muku ba haka ba, ba haka take ba. Annabi baya yin bawali daga tsaye,
ma kana yaqulu illa qa'idan.
Annabi sallallahu alaihi wasallam baya bawali sai daga tsugune, sai daga tsugune ba daga tsaye ba. Abu Isa Tirmidhi yace
wa fil babi an Umara,
an karbo a wannan babin na cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin bawali ne a zauna ba a tsaye ba, daga Sayyidina Umar da Buraidatu da Abdurrahman ibn Hasanata. Abu Isa Tirmidhi yace hadisin da aka ruwaito daga Aisha wanda ya gabata ya fi kowane hadisi kyau a wannan babin, ya fi kowane hadisi inganci a wannan babu. A nan wato ita Aisha haka ta faɗa. To, za mu samu wasu hadisai nan gaba ko wani hadisi nan gaba wanda yake nuna cewa akwai inda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi bawali a tsaye. Ita dai Aisha a nan ta yi umumi ma, ta ce duk ma wanda ya faɗa muku to kar ku gaskata shi. Irin wannan an samu matsaloli da dama wanda aka samu bambancin fahimta tsakanin Aisha, Sayyidatuna Aisha radiyallahu ta'ala anha, da wasu daga sahabban annabi ko ma da sauran sahabban annabi, wanda ta kai wasu malamai har littattafai suka yi akan haka. Misali, Zarkashi ya yi littafi al-ijaba limastadarakatu Aishatu ala sahaba, ba da cikakken bayani akan wasu matsaloli na ilimi wanda fahimtar Aisha a wa'annan matsalolin ta bambanta da fahimtar sauran sahabban annabi, Allah ya dagare su gaba daya. Ya kawo su da ɗaiɗai da ɗaiɗai da irin wannan hadisin da wasu ma hadisin. Yana daga abin da malamai suka ba da amsa a irin nan cewa to Aisha dai ga yanda ta ce, amma an samu kuma ta wata fuska ingantacciya ruwaya da yake ta bambanta da tata ruwaya. Amma abu ɗaya da za a fahimta a nan, ita Aisha tana gida ne. Wasu sa'a abinda duk annabi zai a gida ta fi kowa saninsa, amma abinda yake annabi sallallahu alaihi wasallam zai a waje, to fa ba lalle ta zamo haka ɗin ba, tunda ita tana gida ne. Shi yasa abinda duk ta faɗa irin wannan sai mu ɗauka cewa a halin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cikin gida, ko kuma iyaka inda ta ji labarin da ya fita. Amma ba za a ce ta fi kowa sanin abin da yake annabi yayi a waje ba. A gida dai an yadda cewa ba wanda ya fi ta sani game da wannan. Amma abin da yake annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a waje kuma, to wannan ai sai dai wanda aka faɗa mata, ko kuma Allah ya sa a sannan ana tare da ita din. Kamar ko an tafi yaƙi ne, abin ya faru ya zama yaƙin da ita aka tafi, to sai dai a irin wannan. To, hadisin na da aka ruwaito daga Sayyidina Umar, an ruwaito shi ne daga hadisin Abdulkarimi ɗan Abil Muhariki. Shi Abdulkarimi ibn Abil Muhariki ɗin nan yana cikin malaman Imamu Malik, koko wanda Imamu Malik ya karɓi hadisi a wajensu. Amma haka har ta jawo ake magana kan cewa an san Imamu Malik wajen malamai sai ya darji, sai ya zaɓi zaɓaɓɓu. Amma ake ganin Abdulkarim ibn Abil Muhariki ɗin nan bai kai matsayin irin malaman da Imam Malik yake ɗauka ba. Shi ne malamai suke ta ba da maganganu ko suke ta ba da amsoshi game da dalilan da suka sa har Imam Malik ya kawo wa'ensu 'yan hadisai kaɗan. Hadisan dai ba yawa ne da su ba, amma ya ruwaito daga shi wannan Abdulkarim ibn Abil Muhariki. To, Shi Abdul Karim ya rawaito hadisin ne daga Nafi'u daga Abdullahi ibn Umar. Shi ko Abdullahi ibn Umar ya rawaito daga mahaifinsa Sayyidina Umar. Sayyidina Umar yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganni alhali ina bawali a tsaye. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ni, ya Umar, ka sake yin bawali a tsaye. Sayyidina Umar ya ce tun daga wannan hannun da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi min, ban sake yin bawali a tsaye ba. Duk sanda ban zan yi bawali sai dai daga tsugune. Abu Isa Tirmidhi ya ce wannan hadisi dai Abdul Karim ibn Abi al-Muhariki shi kadai ne ya ce an karɓo shi daga Annabi sallallahu alaihi wasallama. Abdul Karim ibn Abi al-Muhariki rarrauna ne, yana da rauni wajen ruwaya a wajen malaman hadisi. Abu Ayyub as-Sahtiyani wanda shi ma yana cikin manyan malaman Imam Malik, yana cikin manyan malaman duniya ma. Shi Ayyub as-Sahtiyani yana cikin manyan malaman ma na duniya. To ya raunana shi, ya ce Abdul Karim yana da rauni. Ya yi bayani a kansa. An ce kusan duk malamai sun gaba a kan cewa Abdul Karim dai yana da magana, akwai magana a kansa. Ubaidullahi ya ruwaito hadisi, wato jikan Abdullahi ibn Umar ya ruwaito hadisi daga wajen Nafi'u daga Abdullahi ibn Umar. Abdullahi ibn Umar ya ce Sayyidina Umar Allah dagare shi ya ce munzu aslamtu, tun daga wakacin da na musulunta ban sake yin bawali a tsaye ba. Wannan hadisi ya fi inganci daga hadisin da aka ruwaito daga Abdul Karim, daga hadisin Abdul Karim din nan. Hadisin Buraidatu da aka yi nuni zuwa gare shi a baya fi haza a wannan matsalar gairu mahfuzin, ba abin kiyayewa ba ne wajen malaman hadisi. To amma su malaman hadisi suka ce maganan nan ta Tirmidhi da gyara a kanta. Aini ɗaya daga cikin manyan masu sharhin Buhari ya faɗa a sharhin nasa na Buhari, wato aini sa'an Hafiz ibn Hajar ne. Sai dai Hafiz ibn Hajar ya riga shi wafati da shekara 6, domin shi aini ya wafati 855, shi ko ibn Hajar ya wafati 849 ne. Kuma aini ya girmi shi ibn Hajar ne, shi yasa ya fi shi daɗewa a duniya. Shi ibn Hajar 80 ba ɗaya, shi ko wannan aini sai dai wajen 90 da wani abu. To ya yake cewa maganan nan ta Tirmidhi cewa hadisin Buraidatu a wannan babin ba abin sani bane, ba abin kiyayewa bane, yace akwai bincike a kanta. Saboda hadisin na Buraidatu Bazzaru ya ruwaito shi da isnadi ingantacce, cewa wato Manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce yana daga alamar wauta a ga mutum ya miƙe tsaye ya farara bawali. Wannan alamar wauta ce. To sai dai wasu suka ce to wancan isnadin da Bazzaru ya ruwaito hadisin, ko da yake a zahirinsa ingantacce ne, to amma ta yi yana da wata illa boyayya, wadda shi ya sa shi Tirmidhi ya yi hukunci da cewa ba abin kiyayewa ba ne, ba sananne ba ne. Abinda ake nufi da yin hani daga aibawali a tsaye, don a koya wa mutane kula da kyawawan ladubba ne, wanda daman shari'a ta zo da a kula da ladubba kyawawa. Idan mutum ya yi bawali a tsaye ta yi ya ɓata jikinsa, ko ya ɓata wani ma da yake nesa, mutum ya saki bawali daga tsaye, ai ba mamaki ya zamo shi ma ya ɓata shi. To amma idan a tsuguna ne, ai an amince daga irin wannan. To ba wai ana nufin yin bawalin a tsaye haramun ne ba. An karɓo daga Abdullahi ibn Mas'udin yace kai bawali kana tsaye yana daga alamun wauta yana daga alamun wauta babin yin rangwame a cikin aibawalin a tsaye
a ke suna hannatu a ke suna wakilun adil a amashi al'abiwa ilin annan da biyar su zama wa ne
wasu cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya je jujun wasu mutane wato inda suke tara shara su ba tsatu da kuna satu duk ma'anar su ɗaya inda ake tara shara ya yi bawali a wajen nan a tsaye Huzaifatu ya ce sai na kai masa ruwan alwala sai na zawo don in komo daga baya-baya in tsaya daga baya sai ya kira na har na kasance nan ga bayansa a yi alwala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi alwala da wannan ruwan ya shafa bisa hukufinsa Abu Isa ya ce na ji jaru yana cewa na ji waki'u yana ba da wannan hadisin daga amashu waki'u ya ce wannan hadisin ya fi kowane hadisi da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama game da shafa bisa hufi wannan hadisin ya fi kowane hadisi inganci hadisin nan ingatacce ne Imam Ahmad ya ruwaito shi Buhari da Muslim sun ruwaito shi masu sunnonin nan guda hudu da sun ruwaito shi shi yasa hadisi ne da manyan masu littattafai bakwai na hadisi suka ruwaito Imam Ahmad Buhari Muslim Abu Dawud Tirmidhi Nasa'i Ibn Majah da sun ruwaito shi na ji Aba Ammaru shine Husainu dan Huraisu yana cewa na ji waki'u ya ambaci kamar yadda aka ruwaito a baya shi yasa anan Tirmidhi yana nuna mana cewa maganan nan ta waki'u ba ta fuska ɗaya ya ruwaito ta ba ya ruwaito ta daga Jaro daga waki'u ya ruwaito ta daga Husainu bin Huraisin shine Abu Ammar daga waki'u Abu Isa ya ce haka ma Mansuru ya ruwaito da Ubaidatu Rabbi daga Abi Wa'ilin daga Huzaifatu bin al-Yamani kamar yanda a Amashu ya ruwaito Hammadu bin Abi Sulaiman ya ruwaito da Asimu dan Bahadalata shine Asimu makaranci Asimu malamin kira'a daga Abi Wa'il daga Mughira ibn Shu'bata daga Annabi sallallahu alaihi wasallama hadisin Abi Wa'il din daga Huzaifatu ya fi daga ruwayar cewa daga Mughira ibn Shu'bata ne abinda nan Tirmidhi yake so ya nuna mana cewa ko wanda suka ruwaito hadisin cewa daga Abu Wa'il daga Mughira ibn Shu'bata amma ruwayar da aka fi sani shine cewa daga Abu Wa'il daga Huzaifatu Mughira ibn Shu'bata yana cikin sahabban annabi Huzaifatu yana cikin manyan sahabbai ma sahibu sirri rasuli sallallahu alaihi wasallam ake cewa da shi abokin asirin manzo sallallahu alaihi wasallam abu dewa ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada wa Huzaifatu na asiri sauran sahabbai ba a fada musu ba shi yasa zamanin sayyidina Umar yana khalifa so dewa in an ce an yi mutuwa wani ya mutu in ya zama yana kokonto kai mutumin nan ko anya musuluncinsa ingatacce ne yakan dakata ya ga in Huzaifatu ya fito yi masa sallah sai shi ma ya ji saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanar da shi munafikai shi Huzaifatu bin al-Yamani annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanar da shi munafikai akwai masu tambayarsa cewa ya wasu abubuwa da yawa kai kadai annabi ya fadawa ga sauran sahabbai yace to ai ni haka nake su sauran mutane yan uwana sahabbai in sun je wajen annabi tambayarsa suke me ladan kaza ko me ladan kaza ko ya abu kaza me kyau yake kana nas yasalunahu anil khairi wa kuntu asaluhu anil sharri amma ni koyaushe ina tambayar sa ne me zai lalata kaza me yake lalata kaza in su sun yi tambaya me yake ladan kaza ni ko sai in tambaya menene zai lalata kaza da irin wannan dai ni duk abin da yake ake ganin zai iya kawo banna anan na fi tambaya su ko saura suna tambaya akan me zai kawo gyara shi yasa ya zama wasu abubuwan da yawa ni aka fada min su ba a fada musu ba to hakika wasu malamai wasu manyan mutane daga ma'abota ilimi sun yi rangwame a cikin aibawali a tsaye nan da aka kawo kaumin tankirin wato da aka yi tankirin musnadu ilaihi dan a nuna girman su ne cewa wanda suka ce aibawalin a tsaye masana ne shi yasa ashe suna da hujja kenan sai da suka samu hujja yanda yake misalan an sani a masaban mu shi yayin bawali akwai inda yake dole sai ai a ungune a tsaye bai halatta ba akwai inda yake kuma yakan kama dole sai dai ai a tsaye ko a bar wajen yanda ake fada yanda masu sharhohin mutasar suke kawo baitocin nan guda biyu bidahiri sulbijilisi wa qumbi rahawin najisi wan najisa sulbat tanib wajalis wa qum inta aksi bidahiri sulbijilisi in ya zamo inda za ka yi bawali waje ne wanda yake tsandauri ba kasa-kasa ba ce ba yashi ba waje ne tsandauri inda in ruwa ko abin da yake ruwa-ruwa ya diga a wajen zai ringa fansama to wajibi ne ka tsuguna kakkai bawali a nan a tsaye inda ya zama wajen tsatsarka ne to wajibi ne ka tsuguna tunda ko ka tsuguna tufarka ta taba kasar wajen to ai daman wajen tsatsarka ne ta yi daman daga bayan ka ya zama tufarka ta taba kasar to dan ta taba kasar wajen tsatsarka ne to kuma gashi in kai a tsaye zai fantsaman ma ta yiwu ya taba tufafinka ko ya taba jikinka baka sani ba to anan wajibi ne kai a zaune wa qumbi rahawin najisi wanda yake kishiyar wannan fa wajen da yake akasin wannan ne gaba daya to wajibi kai a tsaye wa qum kai a tsaye bi rahawin a gurin da yake jigawa ne a turbaya ce ba tsandauri ba ko yashi ne ba tsandauri ba to wannan sai kai inda ya zama wajen najasa ne saboda me yasa aka ce kai a tsaye in ka zauna ta yi tufafinka daga baya ta taba wajen kasan wajen an ce kuma wajen najasa ne to idan kai a tsaye ko tunda wajen ba tsandauri bane ai ba fantsamin ma zai ba shi yasa sai kai daga tsaye wannan najasa sulbat tani wajen da yake najasa kuma tsandauri to ka kauce masa kuka ce za ka yi bawali a wajen saboda idan kai a zaune tayu ka ɗebi najasar a tufafinka in kai a tsaye tayu ya fantsamin ma shi yasa ka kauce masa kawai ka nemi wani wajen wajalis wa qum inta aksi in ya zama aka sun wannan ko an baka zaɓi ko kai a zaune ko kai a tsaye duk ya halatta idan ya zama me dahiri ne kuma ya zama jigawa ne wajen jigawa ne turbaya ce ba tsandauri ba ko yashi ne ba tsandauri ba ya zama kuma dahiri to ko kai a tsaye ko kai a zaune ko kai a tsaye ko kai a zaune duk ɗaya ne wannan shine abin da yake yafi shuhura a masabar mu a masabar Imam Malik Abu Isa Tirmidhi yace Abidatu Abidatu a can takariba ai an kawo shi cewa yana cikin wa'inda yake su Abidatu ake fada ko Abidatu ibn Amr Salmani
rawahu Ibrahim at-Tahawi
Abidatu din nan yana cikin manyan malamai manyan malamai na tabi'ai ya karba wajen manyan sahabbai babban almajirin sayyidina Ali ne babban almajirin Abdullah ibn Mas'ud ne babban almajirin wasu ne daga manyan sahabbai shi wannan Abidatu din nan Ibrahim an-Nahai yayi ruwaya a wajensa kuma shi Abidatu din nan yana cikin manyan makaranta Qur'ani shi yasa za a ringa ganin sunansa a cikin sunayen manyan makaranta na tabi'ai shi din ne dai wa Abidatu din nan da aka fada yana cikin manyan tabi'ai.
Yurwa
an abidata, an ruwaito daga gare shi. Wato anan da ya maimaita sunansa a maimakon ya kawo lamiri don ƙara nuna girman nasa ne. Cewa babban mutum ne wanda inda an san irin iliminsa da bai kamata a ce baki ya gajiya ko ya gaji da ambaton sunansa ba, saboda malami ne babba, malami ne babba. Shi yasa a maimakon ya ce yurwa anhu sai ce yurwa an abidata, ya sake kawo sunan nasa zahiri. Annahu kala, ya ce na musulunta tun kafin a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wafati da shekara biyu. Shi yasa muharrimi ne yana cikin wa'anda yake sun riski zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama, illa iyaka bai samu rabauta da ganinsa ba, sai dai ya ga wa'ansu daga cikin manya na sahabbansa. Kuma irin wannan tayo Ubangiji subhanahu wa ta'ala duk abin da ya yi da hikima a ciki, ko don a cikin tabi'ai din ma a samu wa'ansu wa'anda suke manyan malamai. Shi yasa shi ba kaddara ya ga annabi din ba sallallahu alaihi wasallam, nan da ya ga annabi sai a ce to ai dan sahabi ne, idan ya yi ilimi ai ba mamaki. To don a nuna cewa to ai wa'anda wanda ya karba ma wajen sahabban annabin, ai shi din ma tayu ya kai matsayi ya kai wani matsayi wanda yake babba, tunda abidatu ya kai matsayin wa'ansu sahabban ma har zuwa sukan yi wajensa tambaya don ilimin da Allah ya hore masa. To Ubaidatu Rabbi mai karɓo almajirin Ibrahimu Naha'i shi ne Ubaidatu ibn Mu'attibin Rabbi, akan masa alkunya da Aba Abdul Karimi. Wannan Tirmizi ya ƙaro mana bayani ne a nan don kada mu rikice. Shi Ibrahimu Naha'i yana da malami sunan malamin nasa Abidatu, yana da almajiri sunan almajirin nasa Ubaidatu. To amma da yake da can su da yawa wajen rubutu ba tsayawa ma ake sai an yi wasali ba, kada wani ya ga hadisi Ubaidatu ne ya karɓo daga Ibrahimu Naha'i, ga hadisi Ibrahimu Naha'i ya karɓo wajen Abidatu ya ce kai wannan ba ko bata aka yi ba, ya ɗauka cewa Abidatu ɗin shi ne Ubaidatu ko Ubaidatun shi ne Abidatu. To shi yasa ya tsaya ya kawo wannan bayani, wannan kamar gyara ne yake mana. Wannan babi ne akan abin da ya zo game da cewa idan mutum zai tsuguno ya yi ƙoƙarin ya kare kansa, kada ya tsuguno inda mutane za su ringa ganinsa. Ya fi kyau mutum ya zama inda dai zai tsuguno ba inda za a gan shi ne ba. Hakanan kuma bayan nan ma ko da ya kama dai lalle inda mutane za su gan shi ne, to ya kula wajen yaye tufafinsa, kada ya gaggauta yaye tufafinsa sai inda yake ya zama dole a nan ne sai ya yaye tufafin, amma ba tun yana daga tsaye ya fara daga riga ko kwance wando yana kasa da shi ba, a yi kokarin sutura. Mummuni ko yaushe mai son sutura ne, kula da sutura yana maganin abubuwa da yawa. Ɗaya daga cikin abin da yake magani, wato yana maganin tasalludin aljanu, munanan aljanu akan bani Adam. Ɗaya daga cikin abin da yake ba munanan aljanu ƙarfi akan bani Adam shi ne ganin tsiraici. Shi aljani in ya ga tsiraici kamar an masa wata allura ne ta ƙarfi, ƙara ƙarfi yake yi don ba abin da yake so irin wannan ya ringa ganin tsiraici. To shi yasa yawan tsiraici ko bayyana tsiraici ba inda ya kama dole ba yake abu ne wanda ya fi kyau a kula a daina yinsa, ko ba kome ko rage wannan shi kansa yana da muhimmanci. To Anas ibn Malik yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yana nufin tsuguno baya daga tufafinsa sai ya tsuguna ya kusantar da kas. Abu Isa Tirmidhi yace haka Muhammad ibn Rabi'ata ya ruwaito daga Amashu daga Anas ya ruwaito wannan hadisin. Waki'u ko shi ya ruwaito da Abu Yahbal Himmani daga Amash yace Abdullah ibn Umar yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yana nufin tsuguno baya daga tufafinsa sai ya kusaci kas. Baki ɗayan hadisan nan ne guda biyu mursalai ne, ma'ana mursalai munqati'ai ne. To an ce shi a Amashu bai ji ba daga Anas, bai karɓi hadisi wajen Anas ibn Malik ba, ya gan shi amma bai karɓi hadisi wajensa ba. Bai karɓi hadisi ba ma wajen ɗaya daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi a Amashu dai ya ga Anas ibn Malik, a Amashu ya ce na ga Anas yana sallah. Ya ambace kaya daga gare shi a cikin sallah. A mashuɗin nan da ake faɗa wanda yake ya fi shuhura da wannan laƙabi nasa, sunansa Sulaimanu ɗan Mihrana, malami ne babba a ilmai da yawa, malami ne na ƙira'a domin yana da ƙira'ar sama, shi yasa yana cikin makaranta 14. Bai cikin 7, bai cikin 10, amma yana cikin 14, yana cikin mutum hudu da aka yi kare. Fabnu Muhaisinin huwal makiyu awwaluhum fal Amashul Kufiyu summa min al-Basratil Aharani al-Hasanus Sami wa Yahayassani da Ibn Muhaisinin wanda yake shi mutumin Makka ne, da kuma a Amashu wanda yake mutumin Kufa ne, sai kuma Hassanul Basari mutumin Basara, da kuma Yahaya shi ma mutumin Basara. A makarantar nan hudu wanda su ne cikon 14, mutum biyu daga Basara ne. Shi yasa an hada da Yaqubu wanda yana cikin mutum 10 makarantun Basara ne, aka hada kuma da Abu Amr ibn al-Ala'i ya zama a cikin mutum 14. Basara tana da mutum hudu. Akwai ɗaya a cikin 7, akwai ɗaya a cikin 10, akwai biyu a cikin 14. To wato malami ne, kuma gashi mai yawan wasanni, yana da yawan wasanni. To suna ana masa alkunya da Abu Muhammad al-Kahili, shi da ake dangana shi ga Banu Kahilin, ba wai dan asalinsa daga cikinsu ba ne, asalinsa mutumin Farisa ne, amma bararransu ne. A Amashu ya ce ubana ya kasance an ɗauko shi ne daga garinsu tun yana jinjiri, an ɗauko shi ne daga garinsu tun yana yaro ƙarami. Masuruku ya bashi gado, Masuruku ya yi hukunci da cewa a iya bashi gado idan ya nuna wata, ya ce uwarsa ce ko ta nuna cewa danta ne. Shi Masuruku ɗaya daga cikin manyan masana fiqhu na tabi'ai, ya ce ai aiki da wannan a bashi gado. To wato wannan matsala ce wadda yake akwai saɓani tsakanin malamai. Wasu suka ce ai dan taka dan ita matar ta zo da yaro ƙarami, ta ce ɗanta ne, inda ba gani aka yana shan nono ba, ba za a gaskata ta ba, har a ce za a bata gadansa ko shi za a bashi gadanta, in ji wasu malaman. Amma wasu malaman suka ce a bashi gado, wasu malaman suka ce a me zai hana ya gaje ta ko ita ta gaje shi, ai za a gaskata su. To a mashi a kwarai ehem mai banda malami ne kwarai amma mai banda ne to wataran an ce akwai matarsa tayyaji da tayyaji sai kiran wani cikin almajiran sa wani saurayi mai fasaha yace ka je kaga kai ka san maganar yanda zaka yi mata karin da ka ja hankalinta sai shi wannan almajirin yaje yake cewa ke da Allah ya maki arziki kike zaune da malami kamar wannan ba kya ganin mu dukkan mu nan shine malamin mu me zai sa ki damu dan kin ga idanunsa da kire yake gani ko tafiyarsa da kire a karkace yake ko cewa kansa di ya fara tsufa ai duk bai kamata ki damu ba amma shi da yaji sai yace kai dai wannan ba irin ka ake aike ba ai mun ma da ba su sani nawa ba kai ka kara sanar da zo ka tafi kai da aka aike ka kaje ka gyara lamari ka ka ba to أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم باب ما جاء في كراهة الاستنجاء باليمين wannan babi ne na abin da yazo a wannan babin za a ambaci abin da yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin cewa ba a son mutun ya ce zai tsarki da hannunsa na dama
حدثنا ابو عبد ابن ابي كمرة البكير حدثنا حسن حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه
عبد الله بن ابي قتادة يا كرقو ان الحديث ني دغ مهيفنسا
ان النبي صلى الله عليه وسلم
cewa annabi sallallahu alaihi wasallama
laha ayyamata rajul fatahu bi yamini
yayi hani daga a ce mutun zai taba zakarin sa da hannunsa na dama hannu na dama abin yi ne dan ai ayyuka na girma da su na daukaka kamar daukan qur'ani daukan littafi da abin da ya kama da haka shi yasa ba hannu bane na a ce za a yi tsarki ko a sanya shi wajen kazanta an ruwaito a wannan babin daga Aisha da Salman al-Farisi da Abi Huraira da Sahal ibn Hunayfir Abu Isa Tirmidhi yace wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce Buhari da Muslim sun ruwaito shi amma suna su lafazin iza wai za a talhala'a fala ya massa zakarahu bi yamini idan ɗayan ku yaje ban daki ko wajen da zai tsarki to kada yace zai shafi zakarinsa da hannunsa na dama ko kada yace zai taba zakarinsa da hannunsa na dama Abu Qatada ta wanda mutumin Madina ne sunansa Haris ibn Rifi Haris dan Rifi Abu Qatada al-kunyarsa ce amma sai ya zamo ya fi shuhura da ita baki ɗayan malamai baki ɗayan ma'abuta ilimi suna bisa aiki da wannan hadisin da aka ambata baki ɗayan su suna kin a ce mutum ya ce zai tsarki da hannun dama baki ɗayan su sun tafi akan cewa ba daidai ba ne mutum ya tsarki da hannun dama babin yin tsarki da hoge mutum ya yi amfani da hoge
haddasa na asado haddasa na abu muawiyata muhammad bin hasim an al-a'bashi an ibrahima an abdurrahman bin yazid qala ila li salman
an ce da salman al-farisi haƙiƙa annabin ku sallallahu alaihi wasallama ya sanar da ku komai a komai ba abinda annabi sallallahu alaihi wasallam bai sanar da al'umma ba sai dai mutum ya ce ba zai tashi ya nemi ilimi ba sai dai laifin kin neman ilimin amma annabi sallallahu alaihi wasallama bai bar al'umma a bisa jahilci ba sai dai mutum da gangan ya ke neman ilimin ya koya muku hayyan da za ku yi idan kun je ban daki ko kun yi tsubuno. Sai Salman al-Farisi ya ce haka ne, yanda ka faɗi maganan nan gaskiya ne, Annabi sallallahu alaihi wasallama ba abin da bai koya mana ba. Ya hane mu daga mu ce za mu fuskanci alƙibla lokacin da za mu yi tsuguno ko za mu yi bawali. Ya hane mu kuma daga mu ce za mu yi tsarki da hannun dama. Hakanan kuma ya hana mu daga ɗayanmu ya ce zai amfani da hoge wanda ba su kai uku ba. Ko kuma mu ce za mu yi hoge da kashin dabba, mu ɗau kashin dabba mu ce shi za mu yi amfani da shi idan mun yi tsuguno, ko kuma da ƙashi. Abu Isa Turmizi ya ce akwai hadisi da ya zo a wannan babin, abinda wannan babin yake magana a kansa daga Sayyidatuna Aisha da kuma Huzaifah ibn Sabit da Jabir ibn Abdullahi da Allad ibn Sa'ibi, wanda ya karbo hadisin an abihi daga